Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da Niya FM da tashar mutabiyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana, kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio kuma si. Sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voyahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci a wannan safiyar Litinin 13 ga watan Janairun shekara ta 2020. Murtala Faruk sanyin ne tare da Baba Yakubu Makeri za mu gabatar muku da shirin mu na wannan lokacin. Da farko ga kanun labarai.
Zanga-zanga kin jinin gwamnati a kasar Iran wato ya sake kunno kai a jiya Lahadi, wato yayin da zanga-zanga ko kuma kalubalantar rundunar sojin kasar ke shiga wuni na biyu. Ana shirya gudanar da bukin cika shekaru 75 da kafa Majalisar Dinkin Duniya, yayin da babban kungiyar ta duniya take kara rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyar kasashen Larabawa da ma kungiyar tarayyan Turai suna kira ga bangarori masu yaki a Libya su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki jiya Lahadi.
To bayan cikakkun labaran za ku ji cewa rundunar sojin haɗin gwiwa ta kasashen yankin tafkin Chadi ta ce ta sami wata babbar nasara a yaƙi da 'yanta da ƙayar baya a yankin. A yayin da ake soma zaman makokin sojojin kasar jamhuriyar Nijar 89 da suka kwanta dama a harin da wasu 'yan bindiga suka kai a sansanin sojin Shenagoda, manazarta na ganin matsalolin makwabtan kasashe ne ke shafuwar kasar ta Nijar.
Saboda babu kasa ta Mali ta rushe kuma babu hukuma a yankin iyakarmu da kasar Mali, ka dauka har fiye da kilo 100 yankin yana hannun 'yan ta'adda ne.
A kasar Kamaru kuma mayakan Boko Haram sun kai hari a wani gari da ke kan iyakar kasar Najeriya da kasar ta Kamaru.
Sun dauki akalla mutane 14 maza da mata. A hali yanzu dai ba a san inda suke ba, kuma ba a ga inda ma aka yi da su ba.
Sarfilu Hashin Gumel zai shigo da shirin Ciki da Gaskiya. To amma duk sai bayan kun sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zanga-zangan kinjijin gwamnati ta sake kunno kai da yammacin jiya Lahadi a kasar Iran da ke shiga wuni na biyu na kalubalantar rundunar sojin kasar, wanda da farko ta musanta daga baya ta kuma amsa harbobin wato jirgin fasinja na Ukraine bisa kuskure, wanda ya kashe mutane 176 da ke cikin jirgin. Suna ƙarya cewa Amurka ita ce abokiyar gabanmu, amma ko makiyanmu suna nan cikin kasar, in ji wata ƙungiyar masu zanga-zanga a wajen wata jami'a a Tehran. Hotunan bidiyo sun nuna masu zanga-zanga a wasu wurare cikin babban birnin da ma wasu birane a Iran. 'Yan sandan kwantar da tarzoma saye da baƙaƙen kaya da wato hulunan kwano sun fantsama a shahararren dandalin Azad da ke kudancin tsakiyar birnin da ma wasu muhimman wurare. 'Yan sandan sun fitar da mesar ruwa da kulake da wasu makamai domin nuna wa hukumomi masu zanga-zangar, amma babu wani rahoto nan da nan da ke nuna ko 'yan sandan sun afka musu. An jikata sojojin Iraq guda hudu a wani harin roka da aka kai a sansanin soja da ke kudancin birnin Bagadaza, in ji ma'aikatan sojin Iraqi a jiya Lahadi. An kai harin a sansanin jiragen sama na Balad mai tazarar kilomita 80 a arewa da birnin Bagadaza, lamarin da ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar wa muryar Amurka cewa babu sojojin Amurka a sansanin. Ko da yake babu wani ba Amurka da ya mutu, amma sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa a wani sakon Twitter a jiya Lahadi cewa abin yayi muni matuƙa. Ya kuma kira ga gwamnatin Iraki da ta hukunta duk wanda aka samu da hannu akai wannan harin. Sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin nan da nan. Rokoki 8 kiran Kalusha su ne aka harba su a wannan sansanin kwanaki bayan da Iran ta harba makamai masu linzami a sansanoni biyu da sojojin Amurka suke zaune. Ana shirye-shiryen gudanar da bukin cika shekaru 75 da kafa Majalisar Dinkin Duniya, yayin da babbar kungiyar ta duniya take ƙara yin rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro. An kafa Majalisar Dinkin Duniya ne a ranar 24 ga watan Oktoba shekara 1945. bayan yakin duniya na biyu domin dakile wani yakin. Kasashe 51 da suka kafa majalisar suna sa ran sabuwar kungiyar za ta yi nasara fiye da tsohuwar kungiyar kasashen duniya ta League of Nations, wacce ta gaza wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro. Fabrizia Hochul shine mai bada shawara na musamman ga babban sakataren majalisar dinkin duniya akan shirye-shiryen bukin cika shekaru 75 na majalisar. Ya ce majalisar ta yi rauni akan ayyukanta, amma ya shaida wa muryar Amurka cewa inda kuwa babu majalisar dinkin duniya da yaƙe-yaƙe sun yawa fiye da yanzu. Ya kuma ƙara da cewa majalisar ta yi kokarin dakile rikici tsakanin manyan ƙasashen duniya.
But at the moment, the conflict resolution aspect of the United Nations, the principle.
Yace a yanzu haka a fili yake cewa tsarin warware yaki na majalisar dinkin duniya da kuma committee sulhu na majalisar baya su cika alƙawarin su. Kuma yayu wato babban manuniya mai cin zuciya ita ce dubun dubatan rayuka da suka salwanta a rikici da ake yi a Syria. Ana shirin labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kasashen Larabawa da ma kungiyar tarayyar Turai suna kira ga bangarori masu yaki a Libya da su kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta da ta fara aiki a jiya Lahadi. Shugabannin Rasha Vladimir Putin da na Turkiya Recep Tayyip Erdogan, wanda suke marawa bangarori daban-daban baya, sun shafe mako suna kira da tsayar da yarjejeniya. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Libya sun buƙaci bangarorin su aji wato da suke gaba da juna su mutunta wannan shirin tsagaita wutan kana su yi kokarin sasantawa. Jakadun kungiyar tarayyar Turai a Tripoli sun aike da wata sako wata sadarwa ta haɗin gwiwa suna roƙon 'yan Libya su aje makamansu su sasanta muhimman batutuwa da suka shafi siyasa da tattalin arziki da ma na tsaro da ke kawo yaƙi tsakanin su. Suko kasashen kungiyar Larabawa suna ƙara kaimi ne wurin kawo ƙarshen yakin tsakanin abokan gaban na Libya, kana su kawar da duk wani tashin hankali su kuma amince da juna ta yadda za su tabbatar da shirin tsagaita wutan ya dore. Da ƙarshe shugaban Amurka Donald Trump da kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi sun caccaki juna a jiya Lahadi yayin da shari'ar da majalisar dattawa za ta yi akan batun tsige Trump ɗin ke ƙarasowa. Shugaban na Amurka ya kira Pelosi wacce take ta yi ruwa ta yi tsaki wurin batun tsige shi da wato mahaukaciya.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A taskar rahotannin namu za mu soma ne da Najeriya, inda rundunar sojan haɗin gwiwa ta ƙasashen yankin tafkin Chadi ta ce ta sami wata gagarumar nasara a yaƙi da 'yan tada ƙayar baya a yankin. Daga Abuja, Hassan Maina Kaina na ɗauke da ƙarin bayani.
Wata sanarwa da kakakin rundunar ƙasashen yankin tafkin Chadin, Kanar Timothy Antiga, ya sanya wa hannu. Ta ce dakarun sun halaka mutum na uku mafi girman mukami a kungiyar ta AS wato ISWAP ta Afrika ta Yamma da ake kira Amir Khalifa Umar. Wannan ya biyo bayan wani mummunan farmaki ta sama da dakarun suka kai a shekaran jiya a wani yanki da ake kira Tumbin Sabon. Rundunar dakarun kasashen yankin tafkin Chadin ta ce Amir Khalifa Umar na daga cikin manyan komandoji masu tasirin gaske a wannan kungiya wacce ke ikirarin jihadi da kuma ake nema ruwa a jallo, kasancewarsa kuma shine alƙalin alƙalan kungiyar ta ISWAP. In za a iya tunawa a 'yan kwanakin nan dai daga nan ɓangaren Najeriya, sai da jiragen yakin Najeriya su masu kaitin ruwan wuta a zirin yankin tafkin Chadin.
Operation Rattlesnake was specifically initiated to target some Boko Haram terrorist locations.
Kakakin headquarter rundunar sojojin saman Nigeria kenan Air Commodo Ibikunle da Ramola ke mani karin bayani dangane da munanan farmakin nan mai take Operation Rattlesnake da suka sake kaddamarwa akan sansanonin mayakan Boko Haram da IS a zirin yankin Tafkin Chadi. An cimma nasarori sosai akan sansanoni da wuraren taluka da ma an aje kayayyakin Boko Haram duk mun rurusa su a garin Malema Parisu Bula Kurege Kekewa a Koleram. Akwai inda manyan komandojin Boko Haram suka tattaru suna taro inda jiragen yaki mu suka kone su kurmus haka nan a Tumbur Rego da kuma Kirta Wulgo dake zirin Tafkin Chadi wanda hakan ya jaza musu kuma baya nesa ba kusa ba kuma a halin yanzu mun hana yan ta'addan yancin walwala.
Deny them freedom of action as they would like to.
Dundunar kasashen Tafkin Chadin dai a bayan nan na ci gaba da samun gaggaruman nasara tun bayan da aka tada sabon commander wato Major General Ibrahim Manu Yusuf. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Da Hassan Maina Kaina a jamhuriyar Niger, shugaba Isu Muhammadu ya ayyana zaman makoki na kwanaki uku daga yau Litinin domin sojojin kasar 89 da suka rasu sakamakon wani hari da yan ta'adda suka kai a barikin Shinakoda dake iyaka da kasar Mali a ranar Alhamis. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika mana da rahoton.
Taron majalisar tsaro da ya gudana a jiya Lahadi a karkashin jagorancin shugaba Isuhu Muhammadu ne ya sanar cewa sojojin kasar 89 ne suka hallaka a harin barikin Shinagodar da ke yankin Tileberi a maimakon 31 din da aka bayyana a ranar faruwar wannan al'amari wato Alhamis 9 ga watan Janairu, yayin da dakarun kasar a nasu bangare suka hallaka yan ta'adda 77 a yayin wannan gumurzu kamar yadda kakakin gwamnatin ta Nijar Abdulrahman Zakariya ya bayyana a wata sanarwa.
Kote amin 89 kote enemi 77 mawa.
Wannan shine karo na uku da ake kai mummunan hari akan sojojin Niger a kasa da wata guda. Matsalar da wani mai sharhi akan sha'anin tsaro Alkasim Abdulrahman ke dangantawa da rugujewar gwamnati a arewacin Mali.
Abubuwa ne na asha na juyayi amma kuma wanda babu mamaki saboda babu kasa ta Mali ta rushe kuma babu hukuma a yankin iyakanmu da kasar Mali. Ka dauka hakkiya da kilo 100 cikin kasar zaka shiga hannun yankin yana hannun yan ta'adda ne, yana hannun kungiyoyi na Absunawa na Tawaye. Babu hukuma babu kasa. Kaga bayan nan da aka samu wannan harin an kai shi ne musamman da goyon baya na wasu mutane yan ta'adda na kasashen ƙetare tunda an ji su suna magana irin ta Larabci kuma Larabci cikakken shi na fusaha irin da harshen Larabci suke bada umarni ake bada commandment duka.
Tunda dai aka fara zaman makokin kwanaki uku daga yau Litinin 13 ga watan Janairu in ji sanarwar gwamnatin. Saboda haka tutoci za su kasance kasa-kasa a tsawon wannan lokaci a fadin kasar ta Nijar.
Le gouvernement décide d'endeuil national de 72 heures à compter du lundi 13 janvier 2020. Les drapeaux seront en berne sur toutes les étendues du territoire.
A yau din ne kuma shugabannin kasashen jisan Sahel ke hallara birnin Po na kudancin Faransa domin tantauna hanyoyin warware matsalolin ta'addancin da suka addabi wannan yanki. Sai dai an bayyana cewa shugaban Niger ba zai halarci wannan zama ba.
Hari ne wanda ke da ma'anoni a siyasance. Tunda can mun kai hari an dage taron da aka shirye yi a kasar Faranshi sai suka ce bari su ƙara kai wani kwana biyu ko uku kafin taron ranar da aka sa don su nuna har yanzu dai suna da ƙarfin kai hari.
A ranar Asabar ɗin da ta gabata ne aka yi jana'izar sojoji 89 na barikin Shinagodar a nan Yamai, wanda aka yi wa makwanci a gabda sojojin nan 71 da suka kwanta dama a harin Inates na ranar 10 ga watan Disambar da ya shige. Sai dai rashin halartar hukumomin koli a makabartar ta Kare de Martir ya haifar da ɓacin rai a wajen wasu 'yan ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Wayo ni mutuwa bata kyala kowa ba. Wayo ni wai Allah, wai Allah, ni dole in kuka.
To yanzu kuma sai kasar Kamaru, inda wasu ƴan kungiyar Boko Haram suka kai hari a garin Kwalfata da ke jihar Arewa mai nisa da ke kan iyakar Najeriya da Kamaru, inda kuma suka yi awon gaba da mutane 14. Wakilinmu a Kamaru, Awal Garba, ya tattauna da wani mazauni yankin kuma mai sharhi akan lamuran yau da kullum, Alhaji Yaya Barista, dangane da halin da ake ciki a yankin.
Yan ta'addan Boko Haram sun kawo hari a garin Kolfata, sun ɗauki aƙalla mutane 14, maza da mata. A halin yanzu dai wa'annan mutanen ba a san inda suke ba, kuma ba a ga inda ma aka yi da su ba. Kusan za a ce Boko Haram sun yi ɓatan dabo da su. Ka san gaskiya a ƴan kwanakin nan an samu matsala ta fannin tsaro a yankin Kolfata, saboda jami'an tsaro sun yi karanci sosai. Kuma bayan haka an samu sakaci a ɓangaren jami'an tsaro, saboda in ba ka manta ba, Mamma Awal Garba, Boko Haram ɗin nan kwanan nan sun ɗan soma yunƙurowa, sabida sun ga ainihin sojoji jami'an tsaro sun ɗan rage kai masu manyan farmaki tun daga ɓangaren Najeriya izuwa nan ɓangaren Kamaru. Ka san in ba ka manta ba, in a nan ainihin ɓangaren arewacin nan kasuwan akwai ruwan sel, akwai ruwa yanzu, wato ruwa wanda yake bumbula ta ƙarƙashin ƙasa, wato ruwan sel wanda aka buɗa ta na laddon nan. Ruwa ya kuraro ta wannan ɓangare, ruwa ya tottoshe duk wasu hanyoyin da suke shiga dazuka, ya kawo ma sojoji tsaiko na wajen kai ma ainihin ƴan ta'addan Boko Haram farmaki ta ƙasa kenan. Su kuma su ƴan Boko Haram suna da jiragen ruwa kwale-kwale, suna da kwale-kwalen da suke tsallakawa da su, suke kaiwa hare-haren su har su ga sun samu nasara a kai. A yanda za a yi gaskiya a kawo ci gaba, a kawo ƙarshen wannan ta'addanci na ƴan tsageren Boko Haram, a gaskiya sojojinmu sun canza tako, sun canza tsarin yaƙi. Wato kasan an ce yaƙi ɗan zamba ne, to gaskiya ya kamata a ce sojoji su canza tsarin yaƙi, su canza salon yaƙin su da yake tafiya a halin yanzu, saboda gaskiya akwai sakaci sosai yanzu. Sojoji sun yi sanyi, sanadiyan suna ga kaman sun yi galaba akan ƴan Boko Haram. Su kuma ƴan Boko Haram kullun sai ƙara yin sari kanoke suke yi.
Allah Allah Allah, haɗa kan mu a firar kan mu sojuna.
Alhaji Yaya Barista, wani mai shari'a kan lamuran yau da kullum a jihar Arewa mai nisa ta kasar Kamaru, a zantawarsa da wakilinmu Awal Garba. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ga kuma shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A makon da ya gabata ne muka fara duba korafin da mambobin kungiyar masu kananan sana'antu reshen jihar Kano da ake kira NASA suka yi. Na cika takardun neman lamunin jari na naira miliyan 5.5 ta hanyar bankin First Bank. Amma bayan da mambobin suka zuba fiye da naira 77,000, shiru kake ji tamkar shuka ta ci sharwa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfila Hashin Gumel. Kamar yadda muka bayyana a baya, shirin ciki da gaskiya yabo wannan batu har na tsawon shekaru, kasancewar lamarin ya faru ne tun shekarar 2012, inda har kwamitin tsohuwar majalisar dokokin jihar Kano ta yi zama da wakilan kungiyar masu kananan masana'antu da na bankin First Bank, waɗanda suka nuna cewa rashin cika ka'idar karɓar lamuni ne ya janyo ba a raba wa 'yan kasuwar kuɗin ba. Yanzu dai batun da ake yi shi ne kuɗin rajistar da aka tara asusun wanda na ƙungiyar masu ƙananan masana'antu ne da suka kai miliyoyin naira da mambobin suka ce an yi kashe maraba tsakanin shugabannin ƙungiyar. A makon da ya gabata, mun fara ne da kawo muku martanin shugaban ƙungiyar reshen jihar Kano na wancan lokacin, Maniru Sagagi, wanda ya kare kansa daga zargin da ake yi masa. Inda nan ba daɗewa ba, za mu kawo muku cikakkiyar hirar da wannan fili ya yi da shi. Haka kuma mun zanta da shugaban kungiyar na ƙasa, Mr. Salomon Bamfa. Sai dai kafin nan, a yau za mu kawo muku ci gaban korafin da wakilin 'yan kasuwar Abubakar Abdullahi ya yi.
Akwai visibility studies again yana cikin ka'ida ta neman wannan bashin sai ka je ka kawo tsari na yanda kake so ka gudanar da kasuwancin ka ka faɗi dalilin da yasa kake so ka biya wannan kuɗi ka nemi wannan kuɗi ka budawa harkokin ka na business sai ka kawo mun tsari a rubuce shi ma suka ce bas yadda ka fita wani guri ka je ka rubuto on your own ka kawo ba su suna da consultant wanda za su wanda suke da su za su rubuta musu wannan abin nan din saboda haka din members sai da ya biya naira ina ji 10,000 ba ma yana jiwa ne na 10,000 na wannan visibility studies din
waye ne suka karbi kudin
su kungiyar nasu suka karbi kudin registration 10,000 da kuma kudin visibility studies shi ma 10,000
to 20,000 kenan
20,000 kenan
wannan ya nuna idan aka duba na banki da aka zuwa 2019 kusan wanda aka bawa kungiya kudin sun fi ma na bankin yawa tunda na ta 19 wayin nan 20,000
sun fi gaskiya ne sun fi
ba dai kudin ya nuna naira kowa ya bada kamar naira 39,000 kenan
a yanzu a bayanin da nema ba amma a kakkakin dige akwai wadansu abubuwa da yanzu ban gaya maka su ba su ma charges ne amma dai muna da grand total da muka yi abinda kowa ya kashe akai shine naira 71,000 da kudin banki da mutum ya zuba naira 19 ko 26,000 da kuma wannan charges din da kungiya suka yi daga registration zuwa wannan feasibility studies din da waye da sauransu idan ka tattara su gaba daya za su zama naira 71,000
shin tu wannan biyan kudin misali banda na banki da tela ne alama ta banki da ake cikawa akwai wani rashid da ake ba wa mutum ya ba wa kungiya kudi da kuke da shi
eh da akwai shi na registration muna da akwai receipt da aka ba mutum sanan shi kuma feasibility studies akwai kuma akwai shi gashi nan gashi a zahiri an babbawa duk wanda ya biya
shi gaba da ba mu labari daga nan sai aka yi
to daga nan da lokaci ya muka korafi su kungiya suka ce da mu suka dai gama gaggaya mana cewa a mu yi hakuri a sa lokaci shi ma yazo ya kure a sa lokaci shi ma yazo ya kure to sai muka fahimci cewa kamar abin akwai rashin gaskiya a ciki didda daga cikin su officials din su na su shugabannin kungiyar akwai waɗanda tun farko suka fara nuna cewa wannan abun ya kamata fa a tsaya a yi bincike akai saboda su ba su gamsu da yadda abubuwan nan suke tafiya ba ya kamata shugabanni su dakata a tabbatar da wancan magana da suka yi yarjejeniya da shi wancan banki a tabbatar da shi tukunna kafin a ci gaba da yi wa mutane register to amma sai su manyan jagorin sai suka yi kunnan uwar shegu da wannan shawara da mutanen suka ba su to saboda haka mu kuma sai muka hada kanmu waɗanda muka fahimci cewar abin nan babu gaskiya a ciki sai muka hada kanmu muka ware muka je muka kirkiri wata kungiya ta nemawa masu kananan masana'antu haƙinsu daga abin da muka fara yi mataki na farko shine sai muka fara rubuta wa shi manager na First Bank na Kano na wannan lokaci muka rubuta masa korafi akan cewa ga abin da wannan kungiya ta nasi ta ce mana ga abin da muka yi mata ga abin da bankin ku su ma ga abin da suka ce da haka i dawo mana da amsa cewar yimaje mu zauna da kungiya mu fahimci juna muka je muka nemi mu zauna da kungiya suka ki sauraron mu muka sake komawa muka sake rubuta masa takarda ya nuna mana cewa to shi babu wani abu da za su iya yi dan haka tunda muna da labarin cewa waɗannan kudade za su karbo su ne daga Central Bank sai muka rubutawa wato shi zance shi General Manager na Central Bank wanda yake Kano sai muka rubuta masa wannan korafi cewa gashi abin da yake faruwa a First Bank shi ma sai da mana da amsa cewa ya kamata mu je mu sake zama da su shugabanni na First Bank mu tattauna akan wannan issue domin mu samu mafita akai
saboda su ai ba da su kuka yarjejeniya ba da banki ne
na'am to daga nan da muka ga haka sai muka tafi muka je akwai hukuma da ake kiranta ta legal aid muka kai mata kuka kan cewa ga abubuwan da suke faruwa suka ba mu shawara cewa ga yanda zamu suka tura mu ma'aikatar shari'a ta jihar Kano shi ma babban alƙalin alƙare na jihar Kano ya rubuto mana takarda cewa ya kirawo commissioner na finance da wannan sun tattauna da shi akan wannan matsalar, ya nuna mana cewa lalle mu je mu sake zama da su wannan kungiya da kuma First Bank domin mu samu mafita akan wannan al'amari.
Wato kun ma shigo da wasu jami'an gwamnati waɗanda babu ma hannunsu a cikin wannan, watakila dai kuna so su sa baki ne kawai don ba haƙƙinsu bane shiga irin wannan al'amari, kamar shi babban alƙali da in an kai ƙara kotu ne shi aikinsa shine tabbatar an yi wa kowa adalci a harkar shari'a.
Eh, haka ne. To bayan mun kai musu wannan abin din wannan korafi, sai kuma muka yi tunani daga cikin members din da suka sa wannan kudin, muna da akalla ƴan majalisa ta jihar Kano a wannan lokaci wanda su ma sun sa kudin su, wasu kai akalla mutum 20 waɗanda sun sa kudin su. Akwai shugaban committee ciniki da masana'antu na majalisar jihar Kano Tasi'u Rabi'u Fanisau, shi ne shugaban ciniki da masana'antu na jihar Kano a ɓangaren majalisa a wannan lokacin, shi ma ya sa kuɗinsa. Kuma da muka je muka kai musu korafi, muka kai wa speaker korafi, speaker ya sa ya yi setting committee waɗanda za su zauna su bincika wannan lamarin ya yake. Suka zauna suka bincika, suka fuskanci cewa muna da ƙaƙƙishin ɗin gaskiya, don haka suka sa lokaci aka kira wasu wakilai na waccan ƙungiya, muka zauna da su, muka yi musayan yawu da su members na majalisa suka fahimci cewar kamar wannan ƙungiya ba ta da gaskiya, don haka sai suka sake sa wani lokaci suka ce kuma shi kuma a kirawo wakilai na First Bank. Suma wakilai na First Bank suka zo, muka zauna tare da su, a nan dai gaskiya ta bayyana. Suma kansu a lokacin wakilai na First Bank sun yarda cewa sun yi kuskure, tunda har suka amince da wannan cewa za su ba da wannan bashin ba tare da sun tabbatar da cewa ita waccan kungiya ta masu ƙananan masana'antu ta ƙasar jihar Kano sun cika ka'ida ba. Akan haka muka rabu.
Bayan da kwamitin majalisar ya kammala bincikensa, ya yi alkawarin mika wannan rahoto ga mai girma gwamnan Kano na wancan lokacin. Amma tun daga wancan lokacin shiru kake ji. Idan Allah kai mako mai zuwa, za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da shugaban kungiyar da ake zargi da wawura wannan dukiya. Yanzu a madadin Nasiru Adamel Hikaya, ni Sarfi Alhashin Gumel ke cewa sai mun sake haduwa a wani sabon shiri mako mai zuwa. Mu kasance lafiya.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama ga Baba Yakubu Makeri ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
Zanga-zangar kejin gwamnati ta sake kunno kai da yammacin jiya Lahadi a ƙasar Iran da ke shiga wuni na biyu na ƙalubalantar rundunar sojin ƙasar, wadda da farko ta musanta, daga baya ta amsa harbo jirgin fasinjoji na Ukraine bisa kuskure, wanda ya kashe mutane 176 da ke cikin jirgin. Suna ƙarya cewa Amurka ce abokiyar gabanmu, amma makiyanmu suna nan cikin ƙasar, inji wata ƙungiyar masu zanga-zanga a wata jami'a da ke Tehran. An jikata sojojin Iraki guda hudu a wani hari roka da aka kai a sansanin soja da ke kudancin birnin Bagadaza, inji ma'aikatar tsaron Iraki a jiya Lahadi. An kai hari a wato ta sansanin jiragen sama ne a Nablus, mai tazarar kilomita 80 a arewa daga birnin Bagadaza, lamarin da ma'aikatan tsaron Amurka ta tabbatarwa sashen Hausa da muryar Amurka cewa babu sojojin Amurka da aka kashe a sansanin. Ana shirya gudanar da bikin cika shekaru 75 da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya, yayin da babban kungiyar ta duniya take ƙara rauni wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma samar da tsaro. An kafa Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar 24 ga watan Oktoban shekarar 1945 ne, bayan yakin duniya na biyu, domin daƙile wani yakin. Kasashe 51 da suka kafa majalisar suna sa ran sabuwar kungiyar za ta yi nasara fiye da tsohuwar kungiyar kasashen duniya ta League of Nations, wacce ta gaza wurin samar da tsaro da kuma tabbatar da zaman lafiya.
To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Sai can anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku sake jin mu da wasu sababbin labarai, rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonninku. Yanzu ka madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya bada umarni Malam Sidi, sai kuma injiniyan mu na wannan safiyar Jim Cook. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC nake sallama, a huta lafiya.
VOA Afrique, le monde